أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره وقداره العظيم. ما بعد من هذا أيها الله تبارك وتعالى قوليا بكام وانا لوك سيو من الجمعة شائعة قوسة نشائعة بالقيلة hijriya ta 1443 wanda ya daidai da 10 ga wata na 6 miladiya ta 2022, inda za mu ci gaba da cikin karatun littafin Ashifa bi Tarihi Kubul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Yanda ka saba nan zawiya mu zawiya Sheikh Malam Marwan da ke a garin Tasawa radiyallahu anhu wa rahimahullahu rahmatan wasi'a. Zami wannan zama kenan halaka ta 94 in ba manta ba, muna cikin fasali na 28 karkashin babi na 4 wanda shine karshen wannan juzuyi na farko. Shi wannan babi muna cikin wannan babin da ke bayani, wannan fasalin da ke bayani bisa kan dalilai na annabtan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da alamomi na manzancinsa, da wayanda aka yi ta ba da labari tun kamun zuwansa, da lokacin da ya maso, da lokacin aikin ya maso, haka dai. To, nau'o'in ba da labarin wa'annan sun ba da wa'ansu bokaye na zamani da ababe da dama dai, wanda suke suna da alamomi ne wanda suna da yawan gaske, wanda suke nuna cikan manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam da annabtarsa tun kamun ma zuwan sa sallallahu alaihi wasallam har yayi zuwa lokacin zuwan nasa, ya da mutan Allah tabbata gare shi. To, mun koro wannan bayani ne muka tsaya inda ake bayanin akwai Hiraklu, wato asalin sarki na Rum, da kuma wanda yake shi ne sahibu Ruma, wanda yake mulki a garin Ruma, wanda su sun kasance aliman nasara wa rahisahuma, su maliman nasaru ne, wato masu addinin kiristanci kenan, kuma su jagororinsu ne. Sannan za mu tashi inda yake cewa mu kawakisu sahibu Misr. Haka nan akwai wanda ake cewa mu kawakis shi ne shiko sarkin Misra, an ce daga gare shi ma ne musulmi suka karɓi Misra, wanda shi har ya yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hadaya, ya aika wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da hadaya masu yawa. Akwai magana cikin cewa shi za a inganta, za a sanya shi cikin musulmi koko cikin sahabbai koko, ya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai gani ba, to wannan shi ma wani mabahasi ne. Wa sheikh sahibuhu, da kuma wanda ake cewa sheikh shi ma ma'abucin shi, ma'abucin Muqawqis kin, duk suna cikin wanda suka sallama wa lamarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Shi an ce wannan sheikh din ba san tarjuma shi ba, kawai abinda ake kira shi kenan, ba san wane ne shi ba. Haka Ibn Suriya, da wanda ake kira Ibn Suriya, Ibn Aqtab wa akhuhu, da Ibn Aqtab Ka'ab kenan, ko Huyay ibn wa Ka'ab ibn Asad. Shi wannan Huyay ne, shi ne ibn Aqbab, shi ne mahaifin Safiya, uwar muminai fatan maki sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan duka aka gama da su wannan ijtihadin da aka yi an akama bari Quraiza Yahuda wannan na Madina. Wa Ka'ab ibn al-Asad, wannan duk suna cikin maluma na Yahuda wa'anda suka tabbatar sun san da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa annabin Allah ne. Amma dai girman kai, kamar da zamu gani nan karshen bayanin nan, ya sanya su ba su sallama ba, ba su musulunta ba. والزبير ake rubuta ibn batiya amman ainihi zabir ne zabir zabir ibn batiya dukan su wannan cikin wannan yahuda ne wa ghairu mun da wannan su ma min ulama'i yahudi daga cikin malaman yahuda man hamala hula hasad wan nafasatu ala albaqa'i ala shiqa ala shaqai da wadan sun su ma shine ake wa ghairu da wadan sun su daga cikin malaman yahuda wa'anda kawai ya hasada ce da jin girman wai nauyin ka sallama ma wani kawai wanda kamar wanda ba shi kaso ba ba shi kaso da ba shi ne nafasa wanda kai ranka ba shi ta soma ba dan me zai kasance wannan ne saboda haka ba mun ba da hasada shine wannan suka ingiza su suka tura su akan su zamna akan siyasa saboda duk wanda bai ba ya siyasa siya kuma madawamiya wannan kawai saboda girman kai da kuma a'a ba wanda su suka so bane ba wal akhbaru fi hadha kathiratun la tanhasir labarai a cikin wayannan masu yawa ne ba sa kidanyuwa a ba sa tattaruwa ba iya hasarkin su ba iya iyakance su wa kad qarra asma' al yahudi wan nasara bima zakara annahu fi kutubihim min sifatihi wa sifati asabi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kankasa kunnuwan yahudawa da nasaruma masu addinin kristanci da abinda Allah ya da bima zakara annahu da abin da wato da abin da ya ambata musu cewa shi fi annahu fi kutubihim yana cikin littattafan su na daga sifofin shi da sifofin sahabban sa sallallahu alaihi wasallam saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari mu kan kamin mu ce ma mai kisa da sallam cewa akwai sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littattafan su akwai sifofin sahabbai masaluhum fi tawrati haka Qur'ani ke cewa Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazina ma'ahu ashidda ala kufari rahama bainahum tarayhum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min sadri sujud zalika masaluhum fi tawrati wa masaluhum fi injili kazari in akhra shadu haka zuwa karshen wannan aure haka yace ga irin yanda sifofin su yake a cikin tawra da cikin injila kenan injila ta kristoci ta nasaru a tawra ta yahudawa to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kankwasa kunnuwan su da cewa lalle akwai sifofin sa a ciki boyewa suke haka sifofin sa banza wa hataja alaihim biman fawat alaihim min zalika sufuhum ya kawo musu hujja da abinda da tafan su suka taro wa zammahum bi ta'rifi zalika wa kitmani annabi sallallahu alaihi wasallam ya zarge su da abinda suka yi na karkata wannan gaskiyar da kuma koye ta ma walayhim alsinatahum bi bayani amrihi da kuma lankwashe karkace harshen su dai da bayanin wato da barin bayanin lamarin sallallahu alaihi wasallam wadawati ila almubahalati ala alkadhib haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kire su zuwa a zo a yi mubahala inwa su tabbata akan mai ƙarya la anta tabbata akan mai ƙarya kuma minhum illa man nafara am mu'aradati da suka ji haka saboda sun san ba su da gaskiya kawai babu wani cikin su wanda ya tsaya kowa daga kowa kawai da kai yayi daga wannan fi bujiro mai a zo a yi wannan la'antacce ne wa ibda'i ma alzamahum min kutubihim wa izhari haka bayyana abinda ya lazimta musu daga cikin littafan su wato da su bayyana shi wala wajadu khilafa qawlihi la kana izharu ahwana alayhim min bazil nufus wal amwali wa sakhrif ad-diyari wa nabdh al-fisal ya hida musu a cikin littattafan su akwai wannan akwai wa'annan sifofi nasa da na sahabbansa yace akwai a littattafan su inda babu inda sun samu sabani abin da ya hode da wannan abu ne mai sauki a gare su su zo su nuna a gashi cikin da babu abin da ka babu ya yi mu sauki da karshe da basu ba da wannan ba dole suka ba da rayukansu da dukiyoyinsu haka roshe gidaddajin su kuma wato suka jewa kansu cikin yaki wato wannan nuni ne zuwa jala'i na Yahuda da aka yi a Madina aka kore su baki da karshe wanda aka yaka wanda aka rikashe aka tsaye da so matan su aka rike su bayi da sauran yara su masu ƙarin aka kashe da cikin su da kuma wanda su aka ba su damar su da kawai iya abin da za su doka su doka su tsaye daga Madina wannan abin inda sun san wai gaskiya abin da gaskiya ta saba ma abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi da sai su fito su nuna da tawanna su a'a ba al-tafan ba su kumshi abin da ka faɗi ba babu wannan a ciki to amma ina saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu wa karqala lahum ajiga kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ce musu qul fa'tu bi tawrati fatlu in kuntum sadiqin ku zo da tawrat ku karanta ta in dai ku masu gaskiya ne ina ila ma anzara bihi kuhan wannan wato sashen abinda su masana littafai na tawra da injila suka ba labarin annabta annabi sallallahu alaihi wasallam kenan aka samu a littafan su sannan kuma zuwa wato har wayo dai cikin tarin ko jerin alamomi da ababun da suka nuna annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam ma anzara bihil kuhan abinda bokaye na zamanin na wancan zamanin suka ba da labari da shi na anzara ba gargadi bane ba suka ba da labari da shi zamanin kamun zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam lamarin bokancin yana da karfi sosai bokaye su ake ji su ake saurare kuma suna da wani ɗan ƙamshin gaskiya cikin lamarin su saboda kamar da zamu gani aljannu suke hawa suna dora junan su ya hau juna har su kai ga sama su ji labarin abin da zai afku suka ji wannan labari na gaibi abin da zai afku a ƙasa sai su zo su ba da labari su hida bokayen duk cewa dai suna ƙara ƙarya in suka yi gaskiya dai sai su ƙara ƙarya guda tara to su ma wannan kamar su wane ne misalu Shafi'i bin Kulayb akwai wanda ake ce ma Shafi'i dan Kulayb ina cikin bokayen Larabawa an ce amma su ba san asalin shi bane shi ne bakin dai ko sunan shi an sashi Shafi'i bin Kulayb wa Shiq akwai wani shi ma boka wanda shahara ana ce mai Shiqqu Shiqqu kenan kamar yadda ma'anar shi yake Larabci tsage shi haka mutumin yake shi boka haka ne yake ido guda yake da hannu guda kafa guda ana ce mai Shiqqu wa Satih akan akwai wani bokan su shi ma ana ce mai Satih shi ko wannan ba inda yake da kashi sai a kanshi baki ɗayan jikin shi kawai na ɗaya yake kawai sai in ya husata ne sai kumbura ya zamana in ba ka bai ya zamana ko zama bai iya shi ma na cikin shahararrun bokaye wanda duk sun ba da bishara sun nuni zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wa Sawad ibn Qarib da wanda ake ce masa Sawad ibn Qarib wa Khunafir haka nan wani bokan su da ake ce mai Khunafir wa Af'a Najran da wanda ake ce mai Af'a Najran shi duk cewa cikin masu sharhin ma akwai Al-Halabi yana cewa to shi bai san ba shi Af'a Najran kinnan sunan shi ne haka nan koko wani matmaciya ce ta Najran saboda ita Af'a sunan matmaciya da Larabci hayya ce eh to wata matmaciya ce ta ma ta bada labari koko wani boka ne shi ma sunan shi dai Af'a Najran su kansu masu sharhin littafin nan suka ce ba san ba ba su da cikakken takamaiman labari bisa kan shi wannan Af'a Najran wanda Al-Qadi ya yi bayani shi kawo shi a cikin wannan wurin wa Jizl ibn Jizl al-Kindi sannan akwai wani bokan kabila ta Kindi wanda asali su mutanen Yaman ne shi ma yana cikin wanda suka ba labari a Annabi sallallahu alaihi wasallam wa bin Khalafa ad-Dawsi akwai wani da ake cewa Ibn Khalafa shi ma na kabilar Daws kabila su Abu Huraira kenan radiyallahu ta'ala anhu wa Sa'ad ibn binti Quraiz akwai wani shi ma boka da ake cewa Sa'ad dan binti Quraiz wani suka ce a ba Sa'ad bane ba Su'ada bint Quraiz ne to dai ko ne ne dai a yana cikin su ma suka nuni zuwa Maki sallallahu alaihi wa Fatima bint Nu'man akwai wata da ake cewa ita ma Fatima bint Nu'man wa man la yan'addu kasratan da kuma wanda ba suke danyuwa a yawa ila ma zahara wannan wai danga abin da shahi bokaye na zamanin wanda suka bada labari da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ila ma zahara ala arsinatil asnami min nubuwati zuwa abin da ya bayyana ga halin harsa na gumaka ma na daga annabcin shi wa hulul waqti risalatihi da kuma shigowar lokacin manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam wa sumi'a min hawatif lijan hakana an ji daga cikin kiranye-kiranye na aljannu wa min zaba'in nusabi da ababun da ake yankawa gumaka wato an-nusab jami'a na nasib abin da ake aje shi a mai bauta to ana zo ana yanka musu wani abubuwa akwai wani raƙumi da aka zo za a yanka shi aka ji yana magana hakan nan wa ajwafi suwar da kuma cikin irin waɗannan suwar irin gumakan da ake sawarawa sai a ji suna magana mutum da gumkin shi kawai sai ji gumkin na mai magana kamar anan wurin ya bada misalin su cikin sharhin wannan littafin yana cewa akwai da yace akwai wani gumki da ake ce min shi wannan shi ce ka kawali bajar wani gumki ne na wanda ake mazin fa'i shi ana ce wa mazin sadin shi kan shi shine mai kulawa da gidan gumkin shi wannan mazin kawai sai ya ji gumkin na ce ya mazun abd wa aqbil tasma kalaman tajhal haza nabiyyi mursal jaa bi haqqin munzal amin bihi kai ta'dil an harri narin tush'al wuquduha bil jandal kawai sai gumkin ya ji na mai wannan magana ya kai mazu ka tashi ka zabura ka tahi ka ji magana wanda ka shahidta wanda baka sani ba wannan annabi ne abin aikowa ya zo da gaskiya wanda suke abin saukowa daga sama amin bihi kai ta'dil an harri narin tush'al kai imani da shi dan saboda ka samu ka kauce ma hutar da ake hurata wannan ana hurata wuquduha bil jandal ababun da ake hurata da su sune duwatsu fa qultu hadha wallahi al'ajab sai ce kai wallahi wannan abun mamaki ne inji shi yace sannan dai ya kara matsade sai ya ji wai bai tahi ba inda aka ce mai tahi ya tsaya ne amma bayan kwanuka sai shi ya kara cewa summa tartu lahu ba'da ayamin ukhra fa qala sai ya rika cewa ya mazin istami tasir zahara khairun batni sharr wa huwa nadiyun min mudar yudinu lillahi al-kadir fada nahitan min hajar taslam min harri sakar yaya saka mai irin wannan wa'azi ya kai mazinin kaji ka tahi alheri ya bayyana batun shar shi ka san ko shi yake ne ya ce kai kamar kai ciki ne na sharri wa wa nadiyu min mudar koko a cikin tsakiyar mutane masu sharri wallahi alam shi annabi ne da kabilar mudar yana yi wa Allah addini Allah nan da yake wanda mai girma kabar abin da yake gunki ne da kuka kirkira daga dutse da sunamin harri sakar zaka kubuta daga huta ta sagara faqultu hadha wallahi la ajabun wa khairun yuradu sai ce kai wallahi wannan wani abun mamaki ne kuma alheri ne wanda ake neman shi wa qadima alaina rajulun min al-hijaz fa qulna ma wara'aka fa qala zahara rajulun min tuhamata yaqulu ajibu da'i allahi suna cikin wannan sai wani mutum ya zo musu daga hijaz wajen makka fa qulna lahu ma wara'aka sai muka ce suka ce me labarin ka ni kake tare da shi daga labari sai ce ai wani mutum ya bayyana daga kasar tuhamata shine ita ce makka yaqulu ajibu da'i allahi yana ce ku amsa ma mai kira na allah ismu amr sunan shi ahmad sallallahu alaihi wasallam fa qultu hadha wallahi nabu ma samituhu minhu sai ce wallahi wannan shine abin da naji daga gumkin wannan fa kasartu hu mazin kina sai ce kawai sai kare gumkin nan shi kenan ƙarya ta kawo gaskiya ta bayyana sai kare shi yace wa harsu ilahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam fa shuriha li sadri kenan ko din islam fa aslamtu yace sai na tayi zuwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai aka bude kirji na ga musulunci na musulunta haka yace ka kauli sanami Umar bin Jabala ya isamu jahal islam wa zahab al asnam haka nan wani shima wani gumki na Umar dan Jabala yaji ana ce mai ya isamu jahal islam ya kai isamu musulunci yazo wa zahab al asnam guma ka sun tafi wa kauli sanami Tariq da wani shima Tariq yaji gumki shi na cewa min bani hind bin nabin haram ya tariqu ya tariqu buisan nabiyyu sadiqu ya kai tariq an aiko da annabi wanda ke mai gaskiya haka nan dai ya aka wa sami'a bi to wannan su ma hawatif din nan wa an su masu wanda suke da ri'i aljani sun ji aljannin suna musu magana ga su nan dai suna da yawa da shi saboda kai shi suna da yawan gaske sai dai a bani misali a wuce wa ma wujida wannan kenan abin da ya danganci jin labari gumaka ma su fadi gumki ma yayi magana ya bada cewa gashi nan annabi ya bayyana yana wuri kaza mutun yaje ya samu labarin hakan wannan kenan wa ma wujida min ismin nabi sallallahu alaihi wasallam wa shahadati lahu bi risala maktuban fi hijarati da kuma abubuwan da aka samu na daga suna annabi sallallahu alaihi wasallam da shaida a gare shi da manzanci maktuban fi hijarati wal quburi bil khat al qadim wanda ke samu su a cikin duwar wasu ko kawa su kan wasu kaburbura da rubutu wanda yake da dadde ma aktharuhu mashhurun wani wannan yana nan yana da yawan gaske kuma shahararre ne wa islamu man aslama bi sawbi zalika ma'lumun mazkur kuma musulmitan wanda ya musulmita dalilin wannan shi ma da wannan ta irin wannan dalilan abin wanda ke sananne kuma abinda aka ambata ne cikin littattafai da kuma riwayoyi duka sun shahara wannan kenan shine karshen wannan fasalin sai alfasal tasi wani 20 fasali ne 29 shi ko yana bayani ma hadatha asla maulidihi da ababan da suka faru yayin aihuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa min zalika ma zahara min alayati inda maulidi ita yana daga cikin irin wannan alamomi na annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam da manzancin shi da kuma in ba manta asalin shi wannan babin yana bayani bisa kan mu'izzojin annabi sallallahu alaihi wasallam da irin ababan da Allah ya karrama annabi sallallahu alaihi wasallam da su da kuma irin ababan da Allah ya kebance annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne ya yake da wannan abun har cikin manzanni sai ya damu Allah ta bata gare su baki dai to shine sai yana da cikin wannan ba zahara ne al-ayati inda maulidi abubuwan da suka bayyana na daga alamomi ko mu'jizoji ko dan abubuwa in suka zo kamar annabci ba a ce musu mu'jizoji sai a ce musu da irhasat wasu alamomi na annabci annabi sallallahu alaihi wasallam inda maulidi yayin aikuwarsa wa ma hakatu ummuhu da abinda mahaifiyar shi ta bada labarin shi wa man hadarahu min al-ajabi da kuma wanda ya halarce shi ma'ana ya halarci maulidin aihuwan na daga cikin ababan mamaki ababan mamaki suna cewa al-ajaib sune abinda suke girman su abokosu suke da girma sosai kuma ake rasa dalilin abu bas wani abu mai girma sosai ya abu kuma wanda ba a san meye dalilin shi ba to shine suke ake mai ajaib wa kaunuhu rasi'an rasahu indama wat'atu shashisan bi basri ila sama da yayin da aka yi jima'i sallallahu alaihi wasallam ya zo yana mai daga ganin shi zuwa sama rasi a rasa yana daga kansa sama yana mai daga ganin shi kuma hallau ila sama kan ya daga sama kallon shi ma kalla ya kalli sama wa ma ra'aytu min an-nuri da abin da ta gani ne daga haske Allah zai kharaja ma wanda ya hito tare da shi inda wilayati yayin aifuwarsa wa ma ra'atu idhaka ummu usman bint abi al-as da abinda ma'isiyar sayyidina usman bin ummu usman wannan kamazo ma'isiyar usman ita ma tana zuwa ita ce shafa wannan usman bin abi al-as ne min tadalli an-nujum ita ko ma'isiyar usman bin abi al-as ta ga sabkowar tarmamu ne ta ga tarmamu sun yi kasa-kasa da sun yi sabko wa zuhurun nur inda wilayati ya ta ma tanzuru illa nur da kuma bayyana haske yayin aikuwarsa haske da ta gani ba ta ganin komi ma sai haske wa kauli shafa da kaulin ana cewa ana rutsa ashafa amman dai abinda mabuyi masu luga suka rinja shi dai ashifa ashifa ainihin shi ashifa ko waraka ne yake ne to kuma alami ne wannan suna ne na uwar Abdurrahman bin Auf radiyallahu ta'ala anhu sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma ta halarci aihuwar maki sallallahu alaihi wasallam to ta ba labari kamar ya nema mai Hamziya take cewa karshe fatna ji kauli hashafau haka yake cewa lamma saqata ala yadayya wastahalla sami'tu qa'ilan yaqul ita a hannunta ya sabko tsiyar da musu Allah tabbata gare shi sai tace lokacin da ya sabko naji wastahalla asali in jari dai suka aka suka fado suna kara biyanji jari suna kara kamar da yusu cikin hadisi yana cewa duka kowa yana kara sai waɗanda in ban manta ba sai Isa ibn Maryam alayhi salam shine shi ko wani karan shedan ne ke sukan mutun sai mutun ya kara to shi Allah yake yi shi daga shedan bai samu nasara kan shi ba to ma kisa salam shi ba zan ba kara bane ba nan shi atishawa ne yana saukowa kamar yanda Abul Bashar sai Adam alayhi salam lokacin aka busa mai rai sai atishawa sai yace alhamdulillah sai mala'iku suka ce rahmukallah to wannan shi ma nan zabu yi ne gaba kadan samitu qailan da ya sabko a hannunta yayi atishawan nan sai yace ya gode ma Allah yace alhamdulillah wannan yene tace samitu qailan ya kudu sai naji wani mai fada yana cewa shi ne kawai sai take an ce rahmukallah mala'iku sun gaishe shi yana da wanda yace alhamdulillah ce ne ake rahmukallah sai suka yi sai taji an ce rahimakallah Allah ya ji kanka wa ba'ali ma bainal mashriq wal maghrib ita dai ashifa kin ne tace take ba labari an haskaka mata abin da ke tsakanin mahadar rana da wato al mashriq mahudar rana wal maghrib da mahadar rana hatta nazartu ila qusirir rum tace har sai na duba zuwa manyan ginin nan na kasar rum hasken saboda tsaban haskaka wa hasken wama ta'arrafat bihi halimatu wa zawjuha zairahu min barakatihi hakanan abinda halimatu sa'diya kenan ta'arrafat ta tabbatar da shi da ita da majinta aka ce musu zairahu shi zair ainihin mace mai shayarwa wacce ake ma zair to amma har mijinta ana ce mai shi ma zai irkin saboda haka nan ake zairahu wanda suka shayar da shi sallallahu alaihi wasallam abinda suka me suka tabbatar da shi shine min barakati na daga albarka annabi sallallahu alaihi wasallam wa dururu labaniha lahu da kuma yanda nonanta yazo a gare shi wa labani sharifi hada nonan wannan taguwar tasu wa khisbi ghanamiha da kuma yabanyar da dabbobin da suka gani yabanya wuri ya zama dan washar mutane koko wannan ana ce mai yabanya khisbi ne da su kamar dai samun da kiyo wasuratu shababi wannan kamar da ya tabbata take ba da labari bayan ta zo tace saboda wai kasancewa shi maraya duk mata masu dukan a bare ne ba su doke shi ba wanda yazo aka ce a mahaifin shi ya rasu to shike da suke kullum ma manile tin ni ana gana ku kamar da ni wanda ke cewa alhamziya to ai muka doki maraya wa zai ba mu abin da muke nema muna son mu samu wani abu shi maraya to haka dai ta dai ta doke shi tana raba ta a jikin da sai ta ji ita kanta yunwa gingireta nonanta ba da kirki da saddanta suna cikin wani fari ne a suka su inda suke to saboda kawai saboda albarka Allah sai ta ji gabanta ya cika da nono ta bashi ya sha dan uwan shan sharwashi shi ma ya sha ya koshi kuma suka tayi mijinta yaje nonon da ke tatsawa wajen taguwar su yaje ya tatso na yaje ya tarata ta cika da nono ya tatso nono ya sha ya koshi ya kawo mata ita ma ta sha ta koshi hakan nan abun hawan su jakin suna tana da jaka wata jakan nan tata ita ake bari baya saboda rishin karfinta da bishin dai yunwa da ke gareta da yunwa saboda yunwa da ke gareta yanzu da aka tashi komawa ai ita ce gaba har ma suna mamaki matan da suka ce wai kai wannan Halima wannan jakkar nan da kika zo ita ce koko wata jakka ce kika samu dai ita ce dai wannan jakkar to tunan suka ga albarkacin suke ganin kawo mijin nata shi take wallahi kin doko mu wata nasamatul mubaraka kin samu yanda kin zo da wata halitta wacce take mai albarka shi kan shi mijin ma kamun ita ya fara magana take wannan abin da kika doko abin mai albarka hakan nan dabbobin su in suka tafi wurin kiwo sai su dawo sun koshi suko sauran mutane an gani suka tafi suka aika kiwon su sai su ga dabbobin su samu irin abin da dabbobin Halima Sadiya suka samu ba sai suke cewa masu kiwon nasu ku rika zuwa ku rika bi da dabbobin mu inda Halima Sadiya ta je nan wurin ko kun samu kuma na ku dabbobin su samu kiwo kamaka suko ba sama duka albarkacin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam wa suradi shababi hakanan abin da suka gani na daga saurin tasawa shi yanda yake girma ba kamar yanda wa'ansu yar suke girma ba wa husni nashati da kyakkyawan kuma tasawa shi ne wa majara miyal ajaibi lailata maulidihi da kuma abin da ya gudana na daga ababan mamaki daren aihuwarsa menir tijaji iwani kisra na daga girgizawan gidan sarautan nan na sarkin faris sarkin farisa wanda ke mai lakabi da kisra a iwan shi babban gidan sarauta ne gida ne wanda su wai irin yanda aka gira shi zancan wani abu ya girgiza shi ne taso ba amma sai da ya girgiza ya sassage wasu kutu shurufati da kuma yan da wasu shuru jami shurufa ne shurufat shurufan nan wani gini ake saman irin manyan gidajen nan na sarauta a hidda wa'ansu abubuwa kamar taga wanda za a rinka ganin abin da ke bayan gari ta nan wurin to manyan gidaje manyan gini ne ake yi wa'ansu abubuwa ne ake masu tsawo ha akwai guda 14 ke akwai shi akan wannan kasar wannan gidan sarautar na Kisra to su ma suka rika faduwa wannan lokacin aihuwa ma a Kisra sallam saboda haka hankalin su tashi suka bincika sai da su ya bayyana gare su a annabin karshen zamani ne aka haifa sa wannan alaman cewa mulkin al'umma shi kuma zai kaiwa hannan wurin to haka ko abin ya kasance wa gaidi buhayrati babariya da kafewar wannan buhayran ta babariya buhayra kama tasghir ne na bahar kogi in za a tasghir kin shi kamar a ce dan karamin kogi din cewa ba karama bace ba wannan buhayran mai girma ce sosai amma dai duk haka nan bata kai kamar bahar ba wanda take a garin Tabariya to wannan sun ce ko tasihi ne ko kamar wahani ne abin da yake ingantacce shine buhayratu sawata akwai ita buhaira wanda take ta sawata garin sawata shi ko sawata nan cikin kasan cikin Faris take Iran ta yanzu wannan ita ko Tabariya ba a nan wajen mu take kuma amma ita ma akwai buhaira ta Tabariya abin da ya tabbata a gare ta ne yazo cikin hadisi cewa ya ajuju da ma'ajuju kashin zamani in suka zo za su bi ta kan wannan kogin wannan karamin kogin in na farkon su in na karshen su yazo saboda yanda suke dusu in suka bi wuri ko ruwan ma ko mission yawa ce da abin da kama gaban su gama suke da shi aka ce na karshen su ce kai wannan wurin wa ruwa sun kasance sun akwai ruwa da wani lokaci an yi zama da ruwa nan wurin alama na karshen saka zai ce na farkon su yazo wuce haka ma kisa sun ya bada labari to wannan dai abin da aka sani game da wannan buhayratu tabariya ba zancan a zuwan ma'aki bane sallallahu alaihi wasallam shi abin da ya inganta buhayratu sawata ne ukumudu nari faris da muto hutan nan ta farisa ita ma wata huta ce wanda wakana la alfu amin lam takhmat wanda ta samu shekara 1000 bata bushe ba ana cewa ta khumud ana cewa ta khmat duka ya zo loga guda biyu ce duka ne ma'anar su guda bucewa bata buce ba sai da ta shekara 1000 ana rura ta bata mutu ba zuwa maki sallam ko sai aka ta mutu su ma suka bincika suka je ga abin da ke faruwa aihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu kana idza akala ma ammihi abi talibin wa alihi wa huwa saghirun shabi'u wa rawu ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana karami in ya ci abinci tare da amminsa abu talib da iyalinsa ma da yara in aka haɗu a gidan aka zuba abinci yasa hannu suka ci sai kowa ya koshi abincin ko dan kadan ne warawu kuma suka sha abin sha ya sha kowa sai ya koshi fa idza saba in aka sa ake katari bayan in suka ci fa akalu fi ghaibati lam yashba'u ba sa koshi wa kana sa'iru har suka kowa ya gane da haka wa kana sa'iru walad abi talib yusbihuna shu'tan sauran ɗayan abu talib sun kasance su ko sun ɗiyansu su bakwai ne suna wayuwar gari shu'tan birkita kamar yadda duk wanda zai kwanta ya kwana ya tashi in mutum ya tashi da kwana sai gani ba gashin shi ba tsare yake mutum mai gashi na yawa irin larabawa gashi yana bukatar a daidaita shi fuskar shi ta ma haka nan sai mutum ya wanke fuska ne amma wa yusbihu sallallahu alaihi wasallam saqilan dahinan kahila annabi sallallahu alaihi wasallam shi in ya waye gari sai waye gari garau fuskar shi ta yi saqilan garau take ba mu wani alama wani mutum ya tashi daga barci haka nan gashin shi dahinan kai ka ce an gyara shi an shahawa mai kamar wanda aka shahawa ma mai kahilan wanda aka shahawa ma kwalli abu yake tashi su ko sauran gashi ne tare sai kwanta amma su kowa ya tashi haka bilkisa kamar amma shi sallallahu alaihi wasallam sai tashi da wannan sifar garau fuskar shi gashin shi an shafa mai idan shi an shafa mai kwai qalat ummu ayman hadinatu ummu ayman wadda ita ce wadda ta rike shi tun bayan wafatin mahaifiyar shi lokacin sun taho daga madina ita ce ake ma baraka sunanta baraka ummu ayman mahaifiyar ayman wadda hannun suna da cewa ummu ayman ummi ba da ummi yace mahaifiyata ce bayan mahaifiyata dauka maka da zalmina cewa ummu ayman kin nan uwa ta ce bayan mahaifiyata to tana cewa ma ra'aytu sallallahu alaihi wasallam shaka ju'an wala atashan saghiran wala kabiran ban taba ganin annabi ba tace sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin shi ba yayi kuka da yunwa lokacin da yake karami ko lokacin da yake girma yake babba tun karamta shi tun bin taba ganin a ce gashi nan yana kuka da cewa yana jin yunwa ba ko kishirwa sallallahu alaihi wasallam saboda yanda Allah ke bashi kulawa ta musamman har azumi ma yake sallallahu alaihi wasallam mutane suka ce shi irin azumin shi irin yayyar kwanuka bai ci sha ba sai ya ce a'a ni wa lastu ka hayatikum ba irin ni ba kamar ku bane ba abitu inda raji wa yut'imu ni wa skini ni a wurin Allah nake kwana yana ciyar da ni a shadin ya kama kana sallallahu alaihi wasallam karatun ya taho kuma da shi lokacin sallah ya yi za mu dan dakata nan arin Allah ya kai mu sati na gaba insha Allah tabaraka taala اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وأن خاتم لما سبق أنا سيدنا في الحق وهدي إلى صراطك المستقيم وعلى هديك الذين كان الرجيم وهذا رزقك الذي تأمل سيدنا سلام عليكم الحمد لله رب العالمين